بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai da ya saki hada mu irin wannan rana ta litinin yau da 13 ga watan 7 hijiran manzon tsira sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1435 wanda ya dace da 12 ga watan 5 miladiya 2014 wanda kuma wannan darasi namu shine darasi na 6 ko cikin wannan littafi namu mai tarin albarka Nabiyur Rahma Siratun wa Durusun wa Ibar wanda a cikin taimakon Allah subhanahu wataala satin da ya gabata mun kammala bayani akan shaqqu sadar da kuma hikimomi da darussa wanda muka fa'idanta a cikin wannan darasi yau zamu tashi wafatu ummihi wa kafalatu jaddihi Abdul Muttalib iya ma'ana rasuwar mahaifiyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da kuma renan da kakansa Abdul Muttalib yayi masa kana rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ma'a ummihi Aminata binti Wahab manzon Allah tsira da amincin Allah su gara tabbata a gare shi ya kasance yana tare da mahaifiyarsa Nana Amina yar Wahab wanda bayanin tarjumar ta da nasabar ta ya gabata tun a farkon darussa wa jaddihi Abdul Muttalib kuma yana tare da kakansa Abdul Muttalib ibn Hashim dan Hashim fi kala'atillah a cikin tsaron Allah wa hifzihi da kuma kiyayewarsa dan ban manta ba cewa babarsa ta shayarwa Halimatu Sa'diyya ta dawo da shi a wajen mahaifiyarsa saboda abin da ya faru na tsorata da tai saboda haditha ta shaqqu sadar to manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kasance tsakanin wannan inuwa guda biyu inuwarsa a matsayin ita wato ainihin mahaifiyarsa da kuma inuwa ta shi kakansa Abdul Muttalib yumbituhu Allahu nabatan hasanan Allah yana girmar da shi girma wanda yake kyakkyawa ko kuma kace yana tarbiyantar da shi tarbiya wacce take kyakkyawa lima yuridu bihi saboda abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi tattare da shi min karamatihi na mutuntawarsa da girmamawarsa da zai yi masa falamma balaga rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama 6 sinin yayin da manzo tsira da amincin Allah su gara tabbata a gare shi ya kai shekara 6 kharajat ummuhu min makka sai mahaifiyarsa ta fita daga makka ila yathrib yazuwa madina kun san yathrib shine asalin sunan madina to amma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shine sanya mata sunan ko dai al-madina ko at-tayba domin asalin yathrib kaman fi'ili ne mudari'i na atharbu atharbu shine bakin ciki da bacin rai to domin gashi a cikin alqur'ani la tathriba alaikum al-yaw ba bacin rai ba bakin ciki da tare da ku kaman yayi Yusuf alaihi salam ya fada mai uwansa to annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana kyamar makala suna na shu'umci ko dai ga gari ko ga dan adam kun shaji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza sunayen sahabbai da dama wanda sunan yana dauke da ma'ana mara kyau. To koda a yanzu mun sha fada bai kamata muna makala ma ƴaƴayen mu sunaye wanda suke dan an fassara ma'anar ba ta da kyau ba. Malamai sukan ce so da dama suna yakan yi tasiri a wajen mai shi. To shi ya sanya daga cikin dama haƙƙin iyaye su zaba ma ƴaƴansu sunaye masu dadi, masu daraja, masu kyau. To ya fare malamai da dama suna cewa tun daga zuwan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bai kamata a ambaci Madina da suna Yathrib ba, sai a irin fage na tarihi irin wannan. Kun ga da aka ce min Makkata ila Yathrib, dan a lokacin tana nan a matsayin Yathrib, domin sai da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kaura ya koma zuwa gari ta, sannan ta zamo al-Madina. To ta tafi Yathrib li ziyarati qabri zawjiha, saboda ziyaran kabarin mijinta walidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mahaifin manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi, shine Abdullahi dan Abdul Muttalib. Idan ban manta ban fada a farkon sira cewa mahaifinsa ya aika shi Sham domin wani harka na fatauci ko kasuwanci. To sai Allah ya yi masa rasuwa a hanya, wala Allah lokacin tafiya ko kuma lokacin dawowa, saboda haka sai aka binne shi a can. To sai ta tafi domin ziyaran ainihin wannan kabari nasa. Wa ma'aha waladu hal yatim, tare da ita akwai wannan dana ta wanda yake maraya, shine Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama, manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi. Allah da kansa yace alam yajidka yatiman fa'awa, ashe Allah subhanahu wa ta'ala bai same ka maraya ba. Allah sai yace fa'awa. Anan malaman tafsiri suka ce yana daga cikin balagan alqur'ani, Allah bai ce fa'awa ka ba, sai yace fa'awa. Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa shin ashe bai same ka maraya ba, fa'awa, sai ya taro ya tattaro, ba ce ya taro ka ko ya tattaro ka ba, domin ya bada ma'ana biyu. Ma'ana fa'awa ka wa awa bika, Allah ya jawo ka a jika ya baka mafaka kuma ya ba wasu mafaka ta hannunka. To saboda haka yana daga cikin abubuwa da Allah subhanahu wataala ya shirya, kaman yanda zamu ga malan ya ambata na hikimomin wato rayuwarsa a matsayin maraya. Wa khadimatuha ummu ayman, da kuma ku yangarta ummu ayman, wanda mun faɗa cewa ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gada a wajen mahaifinsa. Fa makafat shaharan, sai ta zauna tsawon wata daya. A wata riwayar ma ta yi tafiyan tare da shi Abdul Muttalib, domin kun ga shi Abdul Muttalib Madina ta zama garin kawunnansa, domin nan ne garin mahaifiyarsa Salma binta Amr, kamar yadda muka ambata a baya. To a wata kissa ta malaman sirra suna cewa tare da shi Abdul Muttalib aka yi tafiyar domin shi ma ya je ya gano dangin mahaifiyarsa. Wa bainama hiya fi tariqiha, yayin da take akan hanyarta ta dawowa, asabaha maradun, sai rashin lafiya ya same ta. Washtadda alaiha, kuma ya tsananta gare ta shi rashin lafiyan, fi awailil tariq, a farko-farkon hanya, ma'ana ta fito daga Madina ba nisa, sai rashin lafiyan ya soma. Thumma tuwfiyat bil abwa, to dai tana jin rashin lafiyan, tana karfin hali, tana tahowa, har ya zama rashin lafiyan yayi tsanani ya kwantar da ita. Sai ta rasu a wani gari al-Abwa, yace qaryatin baina Makkata wal Madina, wata alqarya ce tsakanin Makka da Madina. Wa uida ila jaddihi Abdul Muttalib, to Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai aka mayar da shi a wajen kakansa Abdul Muttalib, wanda da can yana hannun mahaifiyarsa, gashi kuma a halin yanzu ta zama babu ita, to ken dole sai dai ya koma a wajen kakansa. Wa ashfaqa alaihi, ya tausaya masa, akthara min ishfaqihi, sama da tausayawarsa ala auladihi, akan ƴaƴansa. Ma'ana irin tausayin da yake ma Annabi sallallahu alaihi wasallama da kauna, to sun zarta wanda yake ma sauran ƴaƴansa. wa sara yu'thiruhu alaihim jami'an, ya kasance ma yana fifita shi akan su gabaki daya. Domin kaman yadda yazo a cikin wasu athar, Abdul Muttalib mutane wanda yake mai kasaita, ana yi masa shimfida a jikin inuwar Ka'aba. To ya'yansa idan sun zo, mun ambata cewa yana da ya'ya 16, maza 10, mata 6. To in suka zo sai dai su kewaye wannan shimfida ta sa ba wanda yake zuwa ya hau kan shimfidar sa. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallama in yazo sai ya zauna a kai. Su kuma ya'yan, ma'ana yayin mahaifinsa kenan, sai su dinga kokarin su dauke shi saboda jalalan babansu, ma'ana kakansa, ya za a yi jika ya zo ya hau ainihin shimfidar sa, shi kuma sai ce ku kyale shi, wannan dan nawa ko ni sha'ani tare da shi. Saboda haka sai ya ci gaba da shafa bayansa, yana shafa kansa, sallallahu ala nabiyil karim. To wannan shine ainihin abin da ya faru a wannan gaba. Sai gaba ta biyu, wafatu jaddihi Abdul Muttalib wa kafalatu ammihi Abi Talib iyya, rasuwan kakansa Abdul Muttalib da kuma renan da baffansa Abu Talib yayi masa. Lamma balagha Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam 8 sinin, yayin da manzon Allah sira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kai shekara 8, tuwfi jaddu, sai kakansa ya rasu Abdul Muttalib ibn Hashim. Wa nahada Abu Talib, sai Abu Talib yayi tsaye, ma'ana yayi tsayin daka, bi haqqi ibn akhihi, da haqqin dan uwansa, ala akmali wajhin, abisa fuska mafi cika. Mu ambata cewa shi Abu Talib, shi da Abdullahi su biyu maza suke yan daki daya. Duk sauran wanda ainihin aka ambata, irin su Hamza, irin su Abbas, irin su Abu Lahab, to zaka samu iyayensu mata daban, sun dai hada mahaifi ne da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To amma shi Abu Talib daki su dai da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malaman sirri sun ambata cewa lokacin da shi Abu Talib Abdul Muttalib yake kan gadon ajali, to sai ya kira shi Abu Talib yace, to ina maka wasiya da wannan dan uwan naka, ka rika shi da kyau, ka kula da shi sosai sosai. Saboda haka sai ya karbi ainihin wannan wasiya da kuma nauyi da aka dora masa. Wa dammuhu ila waladi, sai ya hada shi zuwa ga ƴaƴansa. Wa qaddamahu alaihim, sai ma ya gabatar da shi akan ƴaƴan nasa. Domin shi Abu Talib yana da ƴaƴa kamar haka, akwai shi Talib din wanda ake masa alkunya da shi, wanda shi Talib Allah bai bashi rabon shiga addinin musulunci ba, bal guje ma addinin yayi, saboda haka yaje ya mutu a halinsa na addinin jahiliya shi Talib. To sannan sai Ummu Ayman, sannan sai Ja'far, sannan sai Aqiya, sai Aqil, sannan Ja'far, sannan kuma sai Ali. Wannan su ne ainihin ƴaƴan Abdul Muttalib wanda Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ya hada shi tare da su. Kuma daga ƙarshe, lokacin da ya samu tsananin talauci shi Abu Talib, to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya taya shi aiki, sai ya rika masa Ali, ya zama ya girma ainihin a hannunsa. Kaman dai a ce renan da Allah subhanahu wataala ya sa Abu Talib yau manzon Allah sallam, to Allah ya sa shi ma ya rama masa ta fuskan, ya rika masa ɗansa, ya masa tarbiya, kuma sai ya zamo shi aka fi ma abin kwarai. Saboda shi lokacin da aka karbi Ali a hannunsa, ba karamin nauyi aka soke masa ba, saboda yana cikin talauci mai tsananin gaske, wanda ainihin abinci da sutura ma sukan yi masa wahala a daidai wannan lokaci din. To shine malam yake cewa waqtasahu, sai ya keɓance shi bi fadl ihtiramin, da dadin mutuntawa da girmamawa wa taqdisin da kuma ainihin tsarkakewa. Wa dhalla fawqa 40 sanatan, ya doge sama da shekara 40, yu'izzu janibahu, yana mutunta gefen sa, ma'ana yana mutunta shi, yana daratta shi. Wa yabsutu alaihi himayatahu, kuma yana shimfida masa kulawarsa da tsaransa. Wa yusadiqu, yana yin abota. Wa yukhasimu, kuma yana yin ja'inja min ajalihi, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ma'ana idan yayi abota da kai, to sai in yaga cewa kuna dasawa da Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama. Idan kuma yaga ka jawo manzon Allah layi, shi ma zai ja maka layi. To kuma irin wannan kissa tana nuna mana cewa shi Allah shine fa'alul lima yurid. Duk irin wannan abubuwa da Abu Talib kun ga Allah bai masa gamdakatar na ya mutu akan musulunci ba. Manzon Allah ya yi iya yadda zai yi kun shaji hatta lokacin da Abu Talib yake kan gadon ajali. Manzon Allah yana cewa ya kai bafana ka faɗi la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ka faɗi wannan kalma ne kuma zan tsaya ma da ita gaban Allah subhanahu wataala cewa lalle ka cika da imani. Ke kaman ya furta to ga miyagun bayi dama da hagu miyagun abokai kowa yana ta kallon sa kunya zai basu ko ko a'a zai dage akan abubuwa da aka saba ne da kullum. Kaman yanda ku shaji malamai suna faɗa daga cikin abin da yake bautar da mutane daga rashin karban gaskiya sabo an saba da kaza. Wallahi zaka tausaya ma rayuwar mu. Yanzu zaka ga wani ya shajin wa'azi, ya shajin abin da ake faɗa, amma shi dai bid'ar da ya saba yana ga idan ya bar ta shi ya ci baya. Yaya za a yi sabon abu ya kori tsohon abu? Bai san nasa ne sabon abu ba. Duk abin da bai samu asali ga shari'a ba ko ya shekarar miliyan shine sabo. To da yawa za ka ga mutum ya san gaskiya, ya shaji, wani ma ya sha karantawa, amma wallahi ba zai iya bari ba. Yanzu ka ɗauki bid'o'i da aka saba a masallaci na jami'in addu'a. Wallahi wani malami ne ya sha karantar da littattafai bila adadin na mafiqihun malikiyyah, bai taɓa cin karo da inda aka samu manzon Allah ko daga cikin sahabbai ya ga masallaci a kawo salati goma a kawo kaza ba, bai taɓa karanta ba. To amma yaya iya tun da garinsa ana yi, yaya iya tun da yana wa mutane yanzu in yace a daina kenan da ba gaskiya ke ba, yanzu ya gane gaskiya. Wallahi akwai wanda ake faɗa mana saboda tsabagen bid'a shi kadai zai yi sallar, yana gama sai ya ce a kawo salati goma ga shi kadai a masallaci sai ka ce tababbe. ya faɗa ya sha Allah ya Allah kiyaye. Wato abin zai baka tausayi wallahi kakka ɗauka ce abin da mutane suke ilimi bai je masu ba. A'a, ya za a yi su bar abin da suka saba gara a kashe tsoho akan daddawarta? Allah kiyaye. Amin. To shine yake cewa durusun wa ibar, darussa da abubuwa na lura da la'akari da za mu fahimta a cikin wannan babi. Abu na farko, nash'atun nabi sallallahu alaihi wasallam, girman manzon Allah sallam da tasowar yatiman a matsayin maraya. Idanu, wata yar manuniya ce, wata alama ce bi maqdami na zuwan munqidhi du'afa, wanda zai tsamo raunana, waliyatama da kuma marayu, min adh-dhulli daga kaskanci, walistidaf da kuma raunanarwa, alladhi yu'ani minhu almustad'afun, wanda raunana suke fama da shi, fil ardi a ban kasa, wa minhum al-aitam, kuma daga cikin su akwai marayu, alladhina yudayyuhum awliya'uhum, wanda majibinta lamurran su suke tozartar da su, likai la yansha'u nash'atan, domin kada su yi girma girman da ya'rifuna biha huquqahum, za su fahimci haƙoƙin su idan sun yi wannan girma din. Ma'ana kamar malam yana nuna mana cewa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga cikin hikimomi da Allah ya raya shi a matsayin maraya domin ya ɗanɗana irin wannan rayuwa ta rashin mahaifa, wanda wannan ne zai tusa masa ƙaunan masu rauni. Domin duk lokacin da ka ratsa wani abu mai ɗaci mara daɗi, ka fi tausaya ma wanda ka hango shi a cikin wannan al'amari. Lokacin da kai Allah ya riga ya baka ƴanci, ya baka matsayi, ba safai ba ne ba mutumin da bai san ɗacin talauci ba zai tausaya ma aidafin talakawa. Wallahi so da dama mutumin da ya rayu a cikin wadata, dama babansa mai kudi ne, shi ma ya tashi a cikin kudi, a cikin daula, bai san rashin tufafi ba, bai san yunwa ba, bai san ainihin kowace irin wahala ba. To idan ya ganka a matsayin talaka, zai ga kawai san jiki ne ragwantaka ce. In banda san jiki tana da kai kudi, in banda ainihin kake rago da ta da kai ma ainihin ka samu abin duniya. Saboda ka suna ganin duk wani wanda yake talaka ba shi da shi alama ce ta dolanci, alama ce ta ainihin Allah ma baya son sa. To amma duk mutumin da ya ɗanɗana wahala ya san irin ta, ya kamata ya fi tausaya ma irin waɗannan mutane da suka biyo wannan layin da ainihin shi ya biyo. to saboda haka wannan yana daga cikin hikima da Allah ya sa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zamo cewa ainihin ya zamo ya rayu rayuwa irin ta marayu, kuma ba karamin abun kaita bane a sai mutun ya rayu yana maraya, Allah ya girmar da shi ya azurta shi kuma ya fatali da haƙoƙin marayu. Wallahi akwai wanda zaka ga yayi maraici maraici malan yanda ka san ainihin dan hawainiya, ka san dan hawainiya shine wanda bai san ubansa ba bai san uwarsa ba, shine karshen maraici. To amma wani yanda ka san hawainiya na rayuwa haka yake rayuwa a matsayin ainihin maraici, amma lokacin da Allah ya ni'imta shi wallahi ba marayan da yasa ya rabo kusa da shi kwata kwata, bai tunanin cewa shi ma da haka ya rayu kuma Allah subhanahu wataala ainihin ya kawo shi irin wannan matsayin. To so da dama zaka ga cewa waɗansu ma basu sha wahala ba sai ga kuma suna taimaka ma wanda suke a cikin hali wanda yake na rauni, Allah ya sa mu dace. Hikima ta biyu, anna nash'atahu, wato ainihin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da tasowarsa, min ghairi abawaini, ba gaban iyaye biyu ba, wa min ghairi jaddin, ba kuma tare da wani kaka ba, taqta'us sabila, tana yanke hanya ta yanke hanzari, amamal mubtilin, gaba ga mabarnata, alladhina rubbama tahamuhu, wanda ta iya yiwuwa su zarge shi da a ce ya rayu din gaban iyaye da kuma kakanni, to da za su iya su zarge shi bi annahu, cewa shi inna ma rada'a libana da'awatihi, kawai ya sha wannan nono na da'awarsa ne, wa risalatihi da wannan manzanci nasa, bi tawjihin, ta hanyar fuskantawa, wa irshadin da shiryarwa, min abihi, daga babansa, wa jaddihi, da kuma ainihin kakansa, likai yasila bidhalik, domin ya kai ta wannan hanya ila jahid duniya, ya zuwa wata alfarma ta duniya, wa hutamiha, da kuma ainihin abubuwan rayuwa na more rayuwa, bistina'in nubuwa, ta hanyar kirkiro annabta. Da a ce manzon sallam ya rayu gaban iyaye, sai a ce to su suka yi masa wannan imla'i, su suka yi masa wannan dictation din, suka ainihin haɓaka shi, suka ɗaukaka shi, suka dinga kamba ma al'amarin, suka kai shi inda bai kai ba, domin ainihin ya zamo yayi da awar annabta. Wala siyama, malam yace musamman ma anna usratahu, cewa danginsa, kanat bi makanatin marmuka, suna da matsayi wanda yake mai girma fi qaumihi, a cikin mutanansa. To kaga za a ce ai wannan girman nasa daraja ai ba wani abu bane ba, iyaye ne ainihin suka daura shi gare su, ainihin ya dosano wannan al'amarin, ya girma da su, suka yi masa komai har ya kai wannan matsayin. To Allah subhanahu wataala sai ya sanya yana dan yana ciki, Allah ainihin ya karbi mahaifinsa, yana dan shekara 6 mahaifinsa ta rasu, yana dan shekara 8 kakansa ya rasu. To kaga shikenan ba maganan cewa ai wane ne ya tsaya masa har ainihin ya kai wannan matsayin. Fa'ida ko kuma hikima ta uku, malaitu wa fi yutmihi, a cikin sha'anin maraitaka ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, ma yakunu tasliyatan, akwai abin da zai zamo wato sanyaya zuciya, wajabaran, da kuma karfafa gwiwa, li khawatir al-yatama, ga tunanin marayu, a karfafa tunaninsu, fi kulli zamanin wa makanin, a kowane lokaci kuma a kowane wuri, fa idza arafu, idan su marayu suka san, anna nabiyya hadhihi al-umma, cewa annabin wannan al'umma, inna ma nasha yatiman, ya rayu ne a matsayin maraya, adaraku, za su fahimci anna al-yutma, shi maraici laysa nikmatan, ba wai akuba bace, wala madhallatan, ba kuma ainihin kaskanci bane ba. Ma'ana kenan kai yanzu ko ni ko wani daga cikin mu idan ya rasa iyaye, musamman a matsayinsa na musulmi, ba zai ji a ransa Allah baya yi da shi ba, inda ya san tarihin cewa mafificin halittar Allah shi ma a maraya ainihin ya tashi. To wannan zai karfa masa gwiwa, ya ce kai wala Allah ni ma wani matsayin Allah yake nufi da ni, shi ya sanya ma har na zamo na tashi a matsayin maraya. Kuma wallahi bayin Allah, idan kuka karanta siran magabata, mafi yawansu ba zan ce gaba ɗaya ba, za ka ga cewa ko dai ba su girma da uba ba, ko ba su girma da uba ba, ko ba su girma da ko ɗaya ba,
wani bai girma da uwa ba, bai ma taba ganin ta ba, tana haihuwa sa ta rasu, wani kuma bai ma san uban sa ba. To amma sai kaga Allah subhanahu wataala kuma ya girmama shi, ya mutunta shi, ya kai shi a nufin babban matsayi. Yanzu dauki irin hatta malamin karshe-karshen nan, Allah ji kansa da gafara, Al-Imamu Shankizi rahimahullahu ta'ala, wanda ka iya cewa a karnin da ya rayu, wanda suka san shi suna cewa da wahala ka samu dan adam da Allah ya ba tsagwaron karatu a ban kasa irin sa, kuma Allah ya ba shi karatu da aiki, amma shi ma yana maraya, maraya ya tashi, wala Allah in ma ya san baban sa, to sai dai sani dan sama-sama, mahaifiya dai ita ce ainihin ya rayu da ita. To da dama za ga cewa kama daga cikin tabi'ai da almajiran tabi'ai haka suka tashi a matsayin marayu, Allah kuma subhanahu wa ta'ala ya kintsa rayuwarsu, kuma ainihin ya dafa mata. Yake cewa sai kuma ma hikima ta hudu, anna fi dhalika, a cikin wannan rayuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin maraya, daf'al li azimatil yatim, akwai zaburar da himma ta maraya, an yas'a yayi aiki, li talabi ma'aril umur, domin neman madaukakan al'amura manya-manya, wala yuqiduhu yutmuhu, kada maraicin sai ya zaunar da shi anil amali daga barin aiki, wasa'i da kokari, libulugi asma ahdafihi, domin kai mafi daukakan wato ainihin manufofin sa fi hayatihi, a rayuwarsa, bal a'a ya amal ya dage ya aiki, fa kullu muyassaru lima khuliqa lahu, kowa Allah yana saukake masa, yana sahala masa abubuwa saboda abinda ya halitce shi, saboda ainihin wannan abu. Kenan idan aka ga cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana maraya, Allah ya masa wayannan baye-baye, ya bashi ainihin wannan matsayi, to kaman zaburar da himman maraya ne, cewa lalle babu shakka shi ma Allah zai kai shi kowane irin matsayi a rayuwa, samun daraja da matsayi, to babu sharadin sai an rayu da uba ballanta na rayuwa da uwa, ba wannan sharadin. Wani zaka samu cewa ya rayu rayuwa na gata tsakanin iyaye biyu, kuma sai ya saba da dadin sai Allah ya jarrabe shi ya dauke su, kuma shi bai yi komai a rayuwa ba, dama komai yi masa ake, to shikenan sai aka dauke kuma su yi masa, kuma sai shiga halin kakanikayi sakamakon bai saba da kowace irin wahala a rayuwa ba. To saboda haka kenan sharadi na daukaka kawai fallace ta Allah, ba rayuwa da daya daga cikin mahaifa ba. Abu na biyar yace, anna fi zalika, kuma lalle a cikin wancanan ka, ma'ana rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato a matsayin maraya, haddan, akwai kwadaitarwa, wa tashdi'an, da kuma zaburarwa, li ummati hadha annabi, ga al'umman wannan annabi mai tarin daraja, akwai zaburarwa gare su, ala takrimil yatim, a bisa mutunta maraya da girmama shi, wa i'anatihi da taimaka masa, wa i'alatihi da daukan nauyin sa, wa adami daf'ihi da kuma rashin tunkude shi an haqqihi, daga barin ainihin haƙin sa. Ma'ana Allah subhanahu wata'ala wal Allah a cikin hikimomi na wannan rayuwa mai tsada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin maraya, ana nuna mana cewa to kenan idan kaga mutum a matsayin maraya, baka san ajiyar da Allah subhanahu wataala yayi ba a tattare da shi, tausaya masa, mutunta shi, bal kanka dauka ma abinda zaka yi wani abu ne mara shi kima, abu ne mafi kima. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana wa kafil yatimi ka hataini, yace ni da mai daukan nauyin maraya, wanda yake kula da maraya, manzo Allah sai ce kaman wannan yatsun guda biyu, ni da mai wannan aiki a cikin aljanna. Malamai suka ce ba wai ana nufin fikon su dan wannan tsawon bane, a'a, yanda manzo Allah yake cikin aljanna shi ma yana cikin aljanna. Ai mutum ko daga gidan mahaukata aka sako shi a matsayin sa nan mai hankali, inda da yadda madama ba zai zata cewa aljanna za ta zama irin ta manzo Allah musa sallam, a'a, yanda wannan yatsun suka tsiro a tafin hannu su biyu, to haka nan su ma za su zama ainihin a cikin aljanna, manzo Allah yana cikin aljanna, shi ma ainihin ya kasance a cikin aljanna. To ashe wannan ba karamar daraja bace, kuma ku gane wani abu, irin wannan abubuwa ayyuka ne na lada, kuma a daidai lokacin muna agaza mu kanmu da kanmu ne, domin wallahi duk lokacin da aka ce an samu yawaitan marayu a cikin al'umma kuma ba a daukan nauyin su, to wallahi kaman ana tana da yan ta'adda ne, mutun ya tashi da radadi na bashi da uwa, radadi bashi da uba, kuma ba mai daukan nauyin sa, sai zama haushin kowa yake ji, yaga cewa wannan iyayensu sun yi masa dinkin makaranta, sun sai masa yanke kudin zuwa makaranta, an yi masa dinkin sallah, shi kuma ya ganshi haka nan yana watan gariya. To shedan zai so mu ba shi shawara ta, to kai ma ka dauki matakin kwata kai da kanka. Karshe sai su zama bala'i a cikin al'umma, wanda yana da kyau a ce wanda Allah subhanahu wataala ya ba su dama su dinga kula da irin wannan abubuwan. A ce kar a bar marayu su tawazarta a cikin zamantakewa. Ko ba komai, idan aka ce muna da yawan matasa marasa tarbiya, duk kudinka, duk wato samun ka baka da kwanciyar hankali, sai ya tsallaka gidanka su je ainihin sai maka ta'addanci, sai ya ainihin lala tarbiyyar naka yaran. Kai kana ganin kana tarbiyyar yaranka, to shikenan ai unguwa dai suke. Kuma yaro yafi jin shawara yaro dan uwansa, kana ta haƙilo da fafutuka su je boko, su je makarantar islamiyya, su kuma wayancan su je kwari su shashe lisho, su zo ainihin su sha kashin menene. To shikenan karshe dai ƴaƴanka su ne abokanan hirarsu, su ne abokanan tadin su, kuma kullun yaro yana tafirantuwa da abokin tattaunawa sa na yau da kullun. Saboda haka wannan gaba da Allah muna ba da shawara, musamman masu makarantu irin na islamiyya su koyi da irin wasu makarantu na bayin Allah, ko daga cikin ƴan abokananmu malami Haya a Sauna makaranta suka yi, suka samu wani kismi suna Darul Aitam, ma'ana gidan marayu. Ina jin yanzu ba za su kasa samun maraya 50 ba wanda suke daukan nauyin karantar da su kyauta, uniform kyauta, komai kyauta. Kaga wannan ba karamar daraja bace a rayuwa. In hadithi ya ce ana wa kafir li yatimi, to sai zama kuma al-aitam, marayu ba ɗaya ba biyu ba. Kuma da irin wannan abin da zaka yi kai ma sai Allah ya kalli bayarka. Duk mutumin da kullun shi kansa yana kishi a bayar wayansu, yana so ta yi kyau, to wallahi shi ma sai Allah ya dafa wa bayansa ta yi albarka, ta yi mutunci. Amma kullun idan ka dauki aqidar ni, idan ƴaƴana suka gyaru na kowa ma su lalace, to kai ma na kan ba lalle bane su gyaru, ba lalle bane ya zama ainihin sun dace. Allah ya ba mu ikon taimakawa da kula da wannan abubuwa. Yace as'ilatun lil muraja'a, ga ƴan tambayoyi nan saboda muraja'a. Yace kam umurun nabi sallallahu alaihi wasallam, yace shekaru nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da su, lamma tuwfiyat ummuhu amina, yayin da mahaifiyarsa Amina ta rasu, mun riga mun ambata a baya. Fi ayi makanin kana wafatuha, a ina ne rasuwarta ta kasance, man kana ma'aha hina tuwfiyat, wane ne tare da ita a lokacin da ta rasu, man kafalahu ba'da wafatiha, wane ne ya ci gaba da renansa bayan rasuwarta, mata tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib, yaushe ne kakansa Abdul Muttalib ya rasu, man kafala annabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da jaddi, wane ne ya ci gaba da renan manzon Allah sallallahu عليه والسلام بعين كاكنسا وإلى كم سنة ظل صلى الله عليه وسلم في حمايته كما شكرون ومزان الله يدوغي أتكم واتو لنوكو كما كلا واتشي عبد المطالب تصي درسي نقبا شيني حلف الفضول حلف أصل إنس الحلف شيني رنزوا يحلفون بالله حلف يحلف الحلف alhilfu shine rantsuwa. To su Larabawa so da dama idan za su yi wani abu sukan yi rantsuwa in za su yi, ko su tafa hannu ko wani abu mai kama da haka. To sai ya zamo kawance ana yin rantsuwa akan tabbatar da shi, shi yasa kawance sai kiransa alhilfu. To nan anan alhilfu ba wai rantsuwa za a fasara ba, sai dai kawance. حلف الفضول، الفضول جمع من فضل. وان قوانتي ميسا اكسا مسسونا حلف الفضول ما لمن سيرا سنيي ساباني وسسكتي ابنديسا اكسنيا مسا حلف الفضول يبقى منتابا من انبت سيوا نانا هاجر لوكا سندا ابراهيم عليه السلام يكاوتا عن مكة تارد عن نبي اسماعيل Jurhum, kabilan Jurhum wanda suka taho daga Yaman sun zo sun zauna tare da ita, wanda suka roki alfarma su zauna kusa da ita su amfana da ruwan Zamzam, sai ta ba su dama. Wanda muka ce su suka samu shekara wajen 2000 ko 1800 suna mallakar Makka kafin ku za'a su zo. To su wannan Jurhum, wasu malaman sira suka ce to lokacin da suke wannan zamantakewa ta Makka, akwai waɗansu manya-manyan shugabanni daga cikinsu wanda suna da suna Fadl, ga sunayensu, akwai Fadl ibn Fudala, akwai Fadl ibn Wada'a, ko kuma Fudail ibn Harith, wasu suka ce Fudail ibn Shara'a. To wannan su ne suka ga abubuwa sun jagule, sun lalace, zamantakewa ta ruɗe. To sai suka zauna suka shirya wani ƙawance na yadda za a saita zamantakewar Makka. To kasancewar su ma mutanen Makka na wannan lokaci, na lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun yi irin wannan ƙawancen, to sai aka ce hilful fudul. Kunga wancan akwai Fadl ibn Fudala da Fadl ibn Wada'a da kuma Fudail ibn Shara'a, da kunga Fadl, Fadl da Fudail, to sai aka ce fudul, ma'ana sai aka yi jam'i na su wannan Fadl, Fadl din. To wasu suka ce saboda da su wancan sun yi irin wannan ƙawance, su ma wannan sai suka yi zama, suka yi mitin, suka yanke irin abinda aka yanke a wancan zaman, to shi aka sama ƙawancen su, aka bashi suna irin wancan. Wasu suka ce a'a, abinda yasa aka ce hilful fudul, Fadl da Larabci shine maza da alal haja, abinda ya dadu akan bukata, abinda ba wajibi ba. In ka ce fadla shine abinda ba lalle sai an yi shi ba, me yasa ake cewa abinda dan adam zai fitar fadlat, bawali da ainihin bahaya da duk wani abinda mutum zai fitar a matsayin da ta sunan su fadlat, domin baka da bukatar su. To saboda haka sai wasu suka ce wannan mitin din da wannan yarjejeniya bata zama dole ta wajaba akan su waɗannan wanda suka yi su kadai ba. To shi yasa aka cewa hilful fudul, ma'ana wani ƙawance wanda bai zama dole akan su waɗannan mutanen ba. Wasu suka ce abinda yasa aka ce shi hilful fudul, saboda abinda suka yanke a wannan zaman, kudirin da suka yi cewa duk wanda yake da wani kaya fadla na wani mutum da ya zamo ya yi zalunci, to yanzu ya dawo da shi a mayarwa da mai shi. Ma'ana kenan ƙawantan a dawo wa mutane da kayayyakinsu wanda aka zalunta a da. To daidai an ambata wannan na asalin sunan wannan shi ƙawance din. Malin ya ce sababuhu, sababin wannan ƙawance, anna rajulan min Zabid, wani mutum daga cikin ƙabilan Zabid kadima Makka, ya zo Makka bibida'atin da wata haja tasa, fashtaraha minhu al-As ibn Wa'il, sai As dan Wa'il ya sai wannan haja, wa mana'ahu haqqahu, kuma sai ya hana shi haƙinsa. Kun san Qurayshawa lokacin da suka ga karansu ya kai tsaiko kafin zuwan addinin musulunci, sun tsara ajandodi wanda yake na cin zali, cewa duk wani mutumin da zai shigo Makka, na farko akwai wani haraji da zai bayar, na ya zo Makka ya yi ciniki ya samu riba, dole ya bada ushirin ribar da ya ci, ɗaya kenan. Sannan idan ka zo za ka yi aikin haji irin nasu na jahiliya, ɗayan biyu, ko dai ka sai kaya a nan cikin garin Makka tufafi, ba za ka zo da kaya wanda suke daga hillu ba, ka zo ka zagaye ɗakin Allah da yake cikin haramu da kaya na wajen Makka, sai dai ko ba Qurayshi ya baka haya, ko ya ma alfarma ya baka aro, ko kuma ka saya da kuɗi, in ba wannan sai dai ka yi ɗawafi tumbur. Haka suka tsara irin wannan abubuwa. To saboda haka, to saboda sai zan manyan su suna irin wannan kama kariyar tunda babu wani addini. To shine shi As ibn Wa'il da ya sai kaya a wajen wannan mutum na kabilan Zabid, sai ya hana shi kudinsa, ya hana shi haƙinsa. Fastada'a alaihi Zabidi, sai shi wannan Zabidi ya nemi taimako akan As ibn Wa'il, ya nemi taimakon ashrafa Qurayshin, manya-manyan mutanen Qurayshawa. Falam yu'inuhu, amma sai ba su taimaka masa ba, limakanati al-As fihim, saboda matsayin As ibn Wa'il a ciki, babban mutum ne, mutum ne mai wato daraja wanda yake naji da fada, kaga zai yi wahala a zo a takura shi a karɓi wannan zalunci da yi. To ainihin da sai suka kiya, fa waqafa inda al-Ka'aba, sai ya tsaya a kofar Ka'aba, wastaghatha bi ali Fihr, sai ya nemi taimakon wato ainihin jama'ar gidan Fihr, wa ahli Muru'a, da kuma mutane masu mutunci. Ibn Hisham a cikin sirarsa ya kawo waƙe-waƙe da ya dinga wato rerawa na neman agaji da kuma ainihin zaluncin da aka yi masa. To akwai Az-Zubair ibn Abdul Muttalib wanda babansa da yake nan da baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To shi ya fara tausaya masa yazo ce to gaskiya ya kamata a dauki mataki akan kowa ya zalunci wannan bawan Allah. Idan aka ba wannan abin ya ci gaba sai inda zai tsaya ba. Saboda haka sai yazo ya hado ainihin kawunan mutane masu ji da fada cewa lalle babu shakka a san abin da za a yi akan wannan zalunci da aka yi. Fajtama'a banu Hashim, sai banu Hashim suka taru wa Zuhura da kuma banu Zuhura wa banu Tayyim da kuma ainihin banu Tayyim suna kabilan sayyidina Abubakar ibn Murra fi dari Abdullahi ibn Judu'an, a gidan Abdullahi dan Judu'an. Fa sana'a lahum ta'aman, sai ya shirya musu abinci. Shi Abdullahi dan Judu'an wani mutum ne wanda a lokacin jahiliya, lokacin da yake matashi fitsararre ne, mutum ne wanda yake hatsabibi, yaje ainihin ya ci zali, yaje ya fille hannun wannan ma ya kashe wannan. To babansa da danginsa su dinga tara diya suna biya, yau ya fille hannun wannan a tara a biya diyar hannu, yau ya kashe wancan a hada raguma a biya diya. To da abin yayi yawa sai ya kore shi daga gidan, yace to kai sake ganin sa ya kore shi kurata har abada. To da ya tafi uwa duniya yana yawon sa yana yawon sa, to sai Allah ya taimake shi sai ya tsinto ina jin ko dai raƙumi ko wani katon maciji na zinariya, tsagwaron zinariya, kuma ya tsinto wani abin wanda yake mai kima, to ya zama mai kuɗi. To daga nan kuma sai ya zo sai fada ta koma wajensa. To kuma daga nan da fada ta koma gidansa kuma sai ya zama mutum kuma mai dattako daga baya, ya zama mai ciyar da mutane, mai taimako. Hada na Aisha Allah kara mata yadda take ce manzo Allah ya maikin Allah, yanzu duk wannan abun da Abdullahi dan Juda'a ne yake yanzu ba zai shiga aljanna ba. Manzo Allah ya ce to ai tunda yake lam yaqul qattu rabbi ighfir li khati'ati yawm ad-din, ma'ana tunda bai shiga musulunci ba duk abin da zai aikin banza ne. Shi ya sanya dama shi addinin musulunci shine tubalin farko. Wasu wanda suka kasa fahimtar addini za su dauka musu mutane da suke zuwa su dinga asibitoci, suna gine-gine rijiyoyi, su ba da tallafin abinci, waya za a yi Allah ya kasa gafarta ma waɗannan din jin kan da suke yi. A'udhu billahi, wannan wato ainihin jahilci ne na ƙarshe. Duk abin da ɗan adam zai gina ba a tubalin musulunci ba, wannan sunan sahaba an mansura. Kawai dattakun da musulunci ya ba irin wannan shine idan mutum yana wajen addinin musulunci yana taimako, ciyarwa, agazawa, yayi bakin cikin masu bakin ciki. To idan ya shigo addinin musulunci, Allah saboda ainihin karimcinsa duk wannan abin da Allah ba zai watsar da shi ba, sai Allah subhanahu wataala ya tsare masa wannan ya zama cikin akawun ɗinsa na gobe alkiyama. Malamai suna kafa hujja da hadithin Suhail ibn Amr wanda bafa nana Khadija ne, mutum ne wanda yake mai karimci, mutum ne wanda yake mai mutunci, da ya shigo addinin musulunci yace ya ma'aikin Allah ka sani a jahiliya muna sada zumunci, muna ciyar da masu jin yunwa, muna tufatar da matsaraita, muna kaza muna kaza. Ya ma'aikin Allah yanzu gashi na shigo addinin musulunci, me ya makomar wancan abubuwa? Sai manzo Allah yace aslamta ala ma aslafta min khairin, ka musulunta akan abinda ka gabatar na alkhairi. Abinda kawai ba zai yi ka mora ba shine wani abu wanda yake na ibada, da wani arne zai sallah ko yi azumi ko yi zakka yana arnan sa, to wannan bashi da wani amfani kamar mutun yi alwala da fitsari ne. Wannan kaga babu wani abu da za a yi cewa ya amfana, bashi da amfani. To saboda haka Abdullahi dan Juda'an duk da wannan karamcin nasa tunda bai shigo addinin musulunci ba zai masa amfani ba. Kawai Allah yana farkewa mutum a rayuwar duniya in yi goma Allah ya bulbulo masa ko goma ko sama da haka. Amin. Saboda haka sai yi masa abinci suka zauna wata halafu, sai suka yi kawance fi shahari haram a cikin wata mai alfarma wa huwa Dhulqa'dah, shine watan Dhulqa'dah. Fata'aqadu, sai suka yi kuduri wata halafu billah, suka rantse da Allah la yakununna yadan wahidatan, za su zamo hannu daya ma'al mazlumi, tare da duk wanda aka zalunta, ala zalimi, akan shi wanda ya zalunci, hatta yuradda ilaihi haqquhu, har sai an mayar masa da ainihin haƙin sa. Ma'ana suka shafa ma idan su toka, suka ce to daga yau a Makka kowa yayi zalunci, ba ruwan mu da matsayin sa, ba ruwan mu da girman sa, ba ruwan mu da kudin sa, in dai zalunci yayi to zamu hadu mu zamo ainihin tsintsiya madaurin ki daya, sai mun kwato wannan zalunci mun kai ma wanda ainihin aka zalunta. Wasammat quraishun hadha alhilf, sai quraishawa suka ambaci wannan kawance, hilf alfudul, wato kawance wanda yake na fudul. Wa qalu, suka ce laqad dakhala ha'ula'i, wa'annan wanda suka yi wannan kawance sun shiga fi fadlin min al'amri, a cikin wani abu kari, ma'ana sun yi wani abu wanda ba dole sai sun yi shi ba. Wala Allah, wa'ansu daga cikin Qurayshawan sun faɗi wannan a matsayin suka, wanda dama su da su ainihin su zaluncin, to yanzu gashi an yi alƙawarin lallai babu shakka da wanda ya zalunci za a ɗauki mataki a kansa. To kaga za su ce to me ina ruwansu, wannan ai shiga shar ba shano ne. To kenan akan masu wannan sai ya zama hilful fudul, wato kenan kawance na shiga shar ba shano, an yi kawance na abinda ba ruwansu da shi sun ara sun yafa. Ina fata mun gane. Sai yace wa qad hadara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam hadha al-hilf, kuma tabbas manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya halarci wannan kawance, allabi hadamu bihi sarha adh-dhulm, wanda da shi ne suka rushe dogon gini na zalunci, warafa'u bihi, kuma suka daukaka ta hanyar wannan kawance manaral haqqi, hasumiya ta gaskiya. Wa qad qala sallallahu alaihi wa sallam, tabbas manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, yace shahidtu hilfal mutayyibin, yace na halarci kawance na al mutayyibin ma umumati, tare da ammomina, wa ana gulamun alhali, ina dan matashi, fama uhibbu, yace wato ba zan so ba, annali ya humran ni'am, a ce za a bani garken jajayen raƙuma, wa anni an kusuhu, ya zama na warware wannan alƙawari. Wato wannan hilf wanda ke ce mana al-mutayyibin, kusan abubuwa ne suka yi muni tun kusan lokacin Qusayyu ko bayan rasuwarsa kaɗan. To sai zunzurutun Qurayshawa suka haɗu suka yi irin wannan ƙawancen, cewa duk mutumin da zai rashin kirki a Makka to dole sai an dauki mataki a kansa. To da suka yi kawancin suka gama, sai suka ci ko kae cewa ko kwatarniya ko kwariya da ruwan turare, suka ce duk wanda ya halarci wannan ya tsoma hannunsa a ciki ya je ya shafa maka aba, ma'ana alƙawari ne akai tsakanin su da Allah. To al-mutayyibin, kaman wanda aka kansasar da su da turare, lokacin da aka yi wannan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dan shekara 14 a duniya, to shine yake cewa ya halarci wannan kawance, yace wallahi a ce ya warware, a ce ya warware wannan alƙawari da aka yi, ma'ana da a ce warware tana hannunsa akan za a bashi duk raƙuma na duniya, yace to wallahi ba zai so wannan ba, saboda alherin da ya zamo an tabbatar a wannan zaman. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi, yace laqad shahidtu fi dari Abdullah ibn Jud'an, yace tabbas na halarta a gidan Abdullah ibn Jud'an hilfan, wani kawance, ma uhibbu, ba zan so ba, annali bihi, a ce ina da a mamadin wannan humran ni'am, wannan ba'un ce badaliya, ma'ana badalahu, a ce za a mallaka min in mallaka a mamadin wannan abin da aka yi humran ni'am, a na'am, a ce wato ina da jajayen raƙuma, ma'ana wannan abin da na halarta irin daɗin da na ji da farin ciki da na yi, yadda aka tabbatar da adalci da gaskiya, to a ce na yi misin ɗin wannan zaman, a bani manya-manyan raƙuma, to ba zan so haka ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walau du'itu bihi, da za a kiraye ni saboda irin wannan taron fil islami, a cikin musulunci, la'ajabtu, ya ce wallahi da sai na karba. Wannan gaba take nuna mana cewa ashe kenan koda waɗanda ba musulmi bane ba, ko Yahudawa ne, ko Nasarawa ne, ko Maguzawa ne, a ce su hada wani kwamiti wanda yake na taimako, kuma taimakon na saboda Allah za a yi shi a wajen gajiyayyu, a wajen wanda ba su da shi, daukan nauyin tsofaffi wanda ba su da gata, daukan nauyin marayu, a je a gina rijiyoyi a inda ake da bukatar ruwa. To da a ce arna za su zo su yi wannan kwamitin, su gayyace ka a matsayinka na musulmi, to lalle lalle ka ba su haɗin kai. Domin kun ga wayancan da suka yi wannan zama, suka yi wannan kawance, ba suka yi wannan kawance, kun ga mushrikan Qurayshawa ne. Amma kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya halarci wannan tun lokacin da yana dan shekara 20 ko kuma da 5 lokacin da aka yi wannan zaman. To amma yake cewa koda a musulunci za a kira shi irin wannan zaman, to lalle ne babu shakka ainihin zai je. Da wannan ya kamata mu a matsayinmu na musulmi mu fahimci wayansu abubuwa kamar haka. Babu shakka a zamantakewa irin tamu za ka ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa waɗansu sun fahimci daidai, wasu sun fahimci kuskure, wasu Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da su sunna, wasu kuma har yanzu ba su gane sunna ba, bid'a suke yi. To duk da bid'ar da masu bid'a za su yi, a matsayinsu na musulmi akwai abubuwa da dama da ya hada wato ainihin tafiyar ta zama iri ɗaya da dukkan wanda suke sunna. To karka ce wai kai tunda ka riga ka fahimci sunna, duk wani wanda ba ahlus sunna ba, ba za ka ba shi haɗin kai a tattauna wata matsala ko wata kyautatuwar zaman unguwa ko zaman gari ko wani abu wanda ke na maslahata al'umma, ka ce kai kawai ba za ka tattauna da wani ko ka ba shi haɗin kai ba sai ahlus sunna, wannan ba daidai ba ne. In kai wannan ba ka ma fahimci menene sunna din ba, domin ga wanda ya zo mana da sunnan sallallahu alaihi wasallama yana cewa a yanzu ma a musulunci da za a kira shi zuwa ga irin wannan zaman, to da zai bada haɗin kai kuma ainihin zai je. Ashe kenan duk abin da ya zamo mun yi ittifaqiya a kansa, to a haɗu a tabbatar da wannan abin idan wanda ake bukata ne, ko kuma a kore wannan abin idan wanda zai zamo cikas ne a cikin zamantakewa. Yanzu misali a ce a samar da wani kwamiti na tallafa wa matasan unguwa wanda ba su ci jarabawa ba, a ce masu dan hali su yi kuɗi-kuɗi a biya masu ainihin kuɗin jarabawa, wanda suke masu shan ganye, masu shan shalisho, a samu wani kwamiti ya tara wasu ƴan kuɗi a zo a zaunar da su, a ji idan rashin sana'a ne a koya musu sana'a, a ba su je su yi sana'a domin a samu zaman lafiya. A samu kwamiti wanda ainihin za a tsara shi domin tsaftace unguwa. To karka ce ai kai kaga ai shugaban kwamitin ma ba ahlus sunna bane, sakataren ma ba, a'a ai kowa ya yi ittifaqi akan wannan abun maslaha ne. Saboda haka wajibinka ne ka ba wannan abun haɗin kai, domin kai ma za ka iya amfana wannan ko ya'inka ko wa'insu wanda suke ainihin na kusa da kai. Sai ce durusun wa ibar, ma iya yin durus ɗin ko? Suna da yawa. To shikenan sai mu bar su insha Allah ta'ala mu abin nan, in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu sati mai zuwa abin da muka yi daidai, muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada. Abin da muka kuskure muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskuren kuma ya gane da mu daidai din. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.